sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 17 ga watan Yunin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
A yau Juma'a ake sa ran kungiyar tarayyar Turai ta EU za ta bayyana matsayinta da zai ba Ukraine damar zama mambar kungiyar. Wani dan bindiga ya shiga wata majami'a a jihar Alabama dake kudancin Amurka a jihar Alhamis inda ya bude wuta akan wasu mutane dake taro har ya kashe mutum biyu. Cibiyoyin zubar da ciki suna shirye-shiryen jin hukuncin kotun kolin Amurka akan damar zubar da cikin a cewar cibiyar Planned Parenthood ta Wisconsin.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yanayin tsaro da aka shiga akan iyakar Burkina Faso da Jamhuriyar Niger ya sa wasu kamfanonin sufuri dakatar da zirga-zirga tsakanin birnin Yamai da Wagadugu.
Aka cikin vrema muna ta ji sannu-sannu shi suka sai ke mun ka gani mu da kanmu ana tare motocin mu ga hanya.
Za kuma ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta shirya tsaf don tabbatar da tsaro a zaben gwamna da za a yi a jihar Ekiti da ke kudancin Najeriya. A duk ranar Juma'a muna tafi da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a ake sa ran kungiyar tarayyar Turai ta EU za ta bayyana matakin ta da zai ba Ukraine damar zama mambar kungiyar. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban Jamus Olaf Scholz da Prime Minister Italia Mario Draghi da shugaba Klaus Johannes na Romania sun ziyarci birnin Kiev a jiya Alhamis don nuna goyon bayan su ga Ukraine a yayin da kasar ke yaki da Russia. Wannan wani muhimmin lokaci ne. Sakon haɗin kai ne muke miƙawa jama'ar Ukraine a cewar Macron. An yi ta jin ƙara alamar gargaɗin hari ta sama a lokacin da suka je Kiev ɗin. Bayan tattaunawar da aka yi tsakanin shugabannin da Zelensky, shugabannin hudu sun nuna alamar cewa za a ba Ukraine damar zama mambar kungiyar ta haɓaka tattalin arziki. Wani dan bindiga ya shiga wata majami'a a jihar Alabama dake kudancin Amurka a jihar Alhamis inda ya bude wuta akan wasu mutane dake taro har ya kashe mutum biyu ya kuma jikata wani. Jami'ai sun ce an tsare wanda ake zargi da harban a majami'ar St. Stephen's Episcopal dake unguwar Vestavia Hills a Birmingham. Bai kamata wannan ya faru ba a cikin majami'a ko a shago ko a birni ko a ina ne ma a cewar gwamna KIV. Muna ci gaba da sa ido sosai akan lamaran. Shafin yanar gizon majami'ar ya ce an shirya yin wata liyafar cin abinci ne da yammacin jiya Alhamis. Sanarwar inda za a yi liyafar ta buƙaci mutane su kawo abinci su kuma gayyaci jama'a don su zo su ci abincin su kuma yi zumunci. Cibiyoyin zubar da juna biyu na shirye-shiryen jin hukuncin kotun kolin Amurka akan damar zubar da ciki a cewar cibiyar Planned Parenthood ta Wisconsin. A wurare kamar Wisconsin inda ta yiwu a hana zubar da juna biyu idan kotu ta yi watsi da dokar Roe vs. Wade, cibiyar Planned Parenthood ta daina ba mata lokaci don su je a zubar masa da ciki daga 22 ga watan nan na Yuni. A jihar South Dakota, ƙaramin asibitin zubar da juna biyu guda ɗaya tak da suke da shi a jihar ya ce ya dakatar da karɓar masu so su zubar da ciki bayan ƙarshen wannan watan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Yanayin tsaron da aka shiga akan iyakar Burkina Faso da Jamhuriyar Niger ya sa wasu kamfanonin sufuri dakatar da zirga-zirga tsakanin Yamai da Wagadugu da nufin kaucewa fadawa tarkon 'yan bindigar da suka addabi wannan yanki. Wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Lura da munanan hare-haren da aka fuskanta a tsawon kwanaki da dama jere da juna a garin Saitanga na kasar Burkina Faso da harin da ya yi sanadin mutuwar jandarmomi a garin Warau na jihar Tillaberi ya sa kamfanonin jigila fara ɗare-ɗaren bin hanyoyin da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu don gudun jefa fasinjoji cikin haɗari. A baya-bayan nan kamfanin jigila na Sony Trav ne ya ba da sanarwar dakatar da aiki a tsakanin biranen Yamai da Wagadugu, ratsawa ta garuruwan Tera da Dori. Mataimakin babban daraktan kamfanin Muhammad Kamed ya bayyana mana dalilan ɗaukar wannan mataki.
Mun ka gani mu da kanmu ana tare motocinmu ga hanya, an sirtu wajen ax wancan na Burkina, tunda nan Niger akwai escort. Me sirtu abinda ake sai tanga shi ne yasa bursi krizeno kliyan, kuma da motoci da abin gavarema shi yasa muka sirtu da abin. Mu da kanmu mun san wani asara mai abin ne kamar ya yi yawa, kuma haka ne ya samu kare za ta ba da wako.
Koda yake hukumomin Nijar sun shimfiɗa tsarin da a ƙarƙashinsa jami'an tsaro ke yi wa matafiya rakiya tun daga gundumar Tera har zuwa iyakar ƙasar da Burkina Faso. Masu motocin jigila na ganin dakatar da aiki ita ce hanya mafi a'ala har zuwa lokacin da al'amura za su lafa.
Ko te wancan na Burkina shi ne yake sa ko ka wuce Nijar in ka je can kuma ana mena son ka, ana maka wanga abin ga hanya duka shi ne sa. Faske ko shekaran jiya ma direban mu wanda ya fara mana har da ya fata hanya ma ya dawo kwa.
Mun yi katarin haduwa da wani direban bus Sawadogo Abdullahi dan kasar Burkina Faso da ya shigo birnin Yamai a jiya Alhamis dauke da loading fasinjoji daga Wagadugu.
Mun dike bo le kamen ne pour pas arriver que des gens de service.
Sawadogo ya ce sun ce mun motar su ba za ta iya zuwa Yamai ba daga Wagadugu, saboda haka na amince da ta yin kwashe fasinjojin da ya kamata su dauko. Domin kun san mu direbobi muna taimakawa juna idan bukata ta taso. Bayan na iso nan ne na samu labarin matsalar tsaron da ake fuskanta ta sa suka dakatar da aiki. Akan hanya na lura da tarin mutane dauke da kaya suna tafiya a gas, kuma da muka ratsa garin Saitanga mutane sun watse. Daga nan ne na samu labarin an kai hari a garin. Ban taba zuwa birnin Yamai ba, shine karon farko da na bi wannan hanya. Tabarbarewar al'amuran tsaro a tsakanin Burkina Faso da Niger ta kai matsayin da mutanen da tafiya ta zama wa dole kan yi dogon kewaye zuwa kasar Togo kafin su shiga Wagadugu ko kuma su zo birnin Yamai, yayin da wasu kuma ke daukar kasada saboda rashin wata madogara. A watannin baya, 'yan bindiga sun kona wata motar jigilar kamfanin STM tare da karkashe fasinjoji da dama, lamarin da ya sa kamfanin dakatar da aiki a kan wannan hanya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yaran gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da cigaban labaran duniya.
A yau Juma'a ne gwamnatin Birtaniya ta ba da umarni a ta sake yar mai shafin Wikileaks Julian Assange zuwa Amurka don fuskantar tuhuma akan leken asiri. Wata babban nasara, amma kuma ba ita ce ƙarshen ja-in-ja a shari'ar da aka kwace shekara goma ana yi ba. Kamfanin Wikileaks ya ce zai ƙalubalanci umarnin, kuma yana da nan da kwanaki 14 ya ɗaukaka ƙara. Sakatariyar harkokin cikin gida ta Birtaniya, Priti Patel, ita ce ta rattaba hannu a kan umarnin wanda ya ba da izinin miƙa Assange ga Amurka, inda yake fuskantar tuhuma a kan wallafa wasu takardun sirri da Wikileaks ya yi. An miƙa batun yanke shawarar ne ga Patel bayan da wata kotu a Birtaniya ta yanke hukunci a watan Afrilu a kan cewa za a iya maida Assange Amurka, inda yake fuskantar shari'a a kan tuhume 17 na leken asiri da kuma yin amfani da na'urar kwamfuta ba bisa ƙa'ida ba. Masu gabatar da ƙara na Amurka sun ce Assange ya saba doka ta hanyar taimakawa Charles Manen, wata sojar Amurka a fannin nazarin leken asiri, sata wasu takardun bayanan sirri na diplomasiya da na soja da Wikileaks din ya wallafa daga baya, abinda ya jefa rayuka cikin hadari. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da wasu manyan jami'ansa sun shirya wani agaji don turawa iyalai 800 da ke fama da wata cuta da ke shafar hanji da ba a tantance ba a kasar, a cewar kafafen yada labaran kasar a yau Juma'a, yayin da kasar kuma ke fama da barkewar cutar COVID-19 a karan farko. A wannan makon ne, Koriya ta Arewa ta bayyana cewa tana fuskantar mummunar annobar enteric a cikin kasar bayan annobar COVID-19 da ake fama da ita tsawon makonni. Bata dai ƙarin bayani akan cutar ba, amma enteric na nufin cutar da ta shafi ciki da hanji. Kim ya buƙaci jami'ai da su sauke nauyin aikinsu wajen sauƙaƙawa jama'a saboda bala'i da wahalhalun da suke fama da su ba tare da ɓata lokaci ba.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wani ɗan mindiga a jamhuriyar Kamaru ya jefa mazauna ƙaramar hukumar Belal cikin firgici a sakamakon harbe-harben da ya yi na kan mai uwa da wabi. Ga wakilinmu Muhammadu Rabi'u da ƙarin bayani.
Garin Dijawa ya tashi cikin ruɗani. Mazauna garin sun kasa samun kwanciyar hankali yau kwana uku a sakamakon kisan kai da wani ɗan bindiga yake yi na ba sani ba sabo.
Wallahi mun zo nan mun zo mun tarar da an kakkashe ƴan uwanmu. Wannan abin da ya biya gari.
Wannan ibtila'in da mazauna garin suka riski kansu ciki ya biyo bayan wani jerin kisan kai na mutum hudu da jikkata mutum uku waɗanda suka ce ga garin ku bayan an kawo su babban asibitin gwamnatin da ke Ngaundere.
To wannan abin mamaki ne. Shi wannan ɗan bindiga dai ba kuɗi yake tambaya ba ko kuma wani abu, ba abin da yake tambaya illa dai kisan kai da yake ta yi. Wallahi wannan abu dai mun kasa gane
kanshi.
Wannan ɗan bindigan na magana da harshen Finlanci da Larabci, yana ɗauke da manyan bindigogin zamani, in ji jami'an tsaro, ba a kuma cafke shi ba har izuwa yanzu. Wata majiya mai tushe na nunin cewa an gano shi a yankin Gaudabji, Bayara da kuma Benkuku. Yves Bertrand Awunfak, shugaban local government Vina, ya ƙara da cewa.
A nan da ya zamu iya cewa duk waɗansu matakai mun ɗauka. Mun kuma tura jami'an tsaro na musamman sun shiga cikin daji za su bincika sako da sako, lungu da lungu, hashe in an gano mana wannan ɗan bindiga wanda ya sa al'umma a gaba.
Wasu mazauna garuruwan da ya jikkata sosai daga baya, gwamnati ta tura su babban birnin Yaounde domin samun kula da ya dace. Muhammadu Rabi'u Ɗanba, muryar Amurka, daga nan Ngaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabi'u. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta shirya tsaf don tunkarar zaben gwamna da za a yi a jihar Ikiti da ke kudu maso yammacin Najeriya. Rundunar ta bayyana haka ne yayin wata ganawa da manema labarai a Edo Ikiti, babban birnin jihar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana.
A yayin da ya rage 'yan awoyi a yi zaben gwamna a jihar Ikiti, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta shirya tsaf game da zaben. Mataimakin babban sufeto jiranin na 'yan sandan Najeriya DIG JB Kokumo ya bayyana hakan a hedikwatar 'yan sandan Najeriya da ke birnin Ado Ikiti.
For Ikiti 2022 elections, there is no cause for worries as many proactive measures have been taken to ensure we have peaceful, free, fair and of course transparently credible elections.
DIG Kokumo yace a game da zaben gwamna a jihar Ikiti na shekarar 2022 ba wata damuwa saboda an dauki kwakkwaran matakai da sun ka dace don tabbatar da an yi zabe ingantacce kuma sahihi a cikin kwanciyar hankali. Mataimakin baturen 'yan sandan na Najeriya yayi ƙarin haske a game da jami'an tsaron da aka jibge a jihar ta Ikiti.
Over 19,000 policemen have been deployed for the exercise. The military equally meets deployment, the civil defense, other law enforcement agencies also meet deployments.
Yace an jibge jami'an tsaron 'yan sanda sama da 19,000 don wannan zaben gwamna. Sojoji sun jibge nasu jami'an, civil defense sun kawo nasu jami'ai don tabbatar da tsaro kafin zaben, bayan zaben da lokacin zaben. Daga nan sai babban jami'in 'yan sandan ya bada sako mai ƙarfi ga ga jama'ar jihar Ekiti.
My message is that all the law abiding parents who want their words be law abiding and of course stay away from crime. Criminal elements, possible offenders will be arrested, investigated and prosecuted.
Di aji kokumo yace dukan jama'a su zama masu bin doka da oda, su ci gaba da harkokin su, kada su shiga aikata laifuffuka. Iyaye kuma su gargadi ƴaƴan su su kaucewa aikata laifuffukan, kada ayi amfani da su a bangar siyasa. Mataimakin babban baturin ƴan sandan yace idan akwai ƴan bangar siyasa za su dauki kwakwaran mataki don shawo kan lamarin. Duk masu aikata laifi da masu niyyar yi wa dokar zabe ta shekarar 2022 karan tsaye, za a kama su a bincike su a hukunta su a bisa doka. To ko mazauna jihar Ekiti sun shirya wa zaben gwamnan a ranar Asabar.
Sunana Alhaji Musa Kanga, mazaunin jihar Ekiti ne, Ado Ekiti. Insha Allah kwamu da kwarkwata mu mun shirya mu wannan zabe ranar Asabar, in Allah ya so za mu fito mu zabi dan takarar da muke ra'ayi.
Sunana Muhammad Ahmed Piaro, SDP Hausa Community, Ado Ekiti. Mu Hausa Community za mu fito ran zabe da yaran mu da matan mu, za mu zabi wanda muna so.
Duk inda ka zagaya a birnin Ado Ekiti zaka ji sautin injiniyar jami'an tsaro. Hassan Umar Tambuwal, wadar Amurka daga birnin Ado Ekiti.
A gaida Hassan Tambuwal. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron shirye-shiryenmu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai nazari ne kan binciken da kwamitin majalisar dokokin Amurka ke yi kan tarzumar da ta barke a gidan majalisar a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. A lokacin da ake shirin tabbatarwa da Joe Biden nasarar zaben da ya samu a shekarar 2020, lamarin da ake zargin tsohon shugaba Donald Trump da laifi, wanda yake ya sha musanta wannan batu. Yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. To a ranar Litinin din ta gabata ne aka ci gaba da gudanar da bincike kan harin da aka kai a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a ginin Majalisar Dokokin Amurka, yayin da masu bincike a majalisar suka zargi tsohon shugaban kasar Donald Trump da yayata zargin tafka magudi a zaben na 2020 duk da gargadin da manyan mashawartansa suka yi masa. Wannan shine zaman jin bahasi na 7 da majalisar ke gudanarwa, wanda ke zargin Trump da yunkurin ganin an sauya sakamakon zaben na 2020. Benny Thompson dan majalisar wakilai ne daga jam'iyyar Democrat.
He betrayed the trust of the American people. He ignored the will of the voters.
Yace yayi butulci ga amanar da Amurkawa suka bashi. Yayi buris da ra'ayin masu zabe. Yayi wa magoya bayan sa ƙarya. Yayi yunkurin ci gaba da zama a office duk da cewa masu kada kuri'a sun ki zaben shi, kuma kotunan kasan nan sun tabbatar da zaben da jama'a suka yi. To masu bincike sun ce a dan ranar zaben na 2020 shugaban ya nace sai ya ayyana cewa shi ya lashe wannan zabe.
This is a fraud on the American public.
Trump kenan a wancan lokaci ke cewa wannan magudi aka tafka akan Amurkawa, mun dauki hanyar lashe zabe. A hakikalin gaskiya mu muka lashe wannan zaben. Trump ya yi waɗannan kalamai ne duk da gargadin da masu bashi shawara gangam yakin neman zabensa suka yi masa. Bill Stepien shi ne tsohon manajan gangam yakin neman zaben na Trump.
It was far too early to be making any calls like that.
Yace ya wuri a lokacin a ce an fara wannan ikirari da samun nasara, saboda ana kan ganin kidaye kuri'u ne, kuma za a kwashe kwanaki masu zuwa ana kidayar a lokacin. Saboda haka ya yi wuri a ce an fara ikirarin samun nasara. To sai dai mutum ɗaya ne ya goyi bayan ikirarin da Trump ya riƙa yi na lashe zaben, wato lauyan Trump kuma tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani, wanda shaidu suka ce a wannan dare da Trump ya riƙa waɗannan kalamai shi Juliani Abige yake. Jason Miller tsohon mai bada shawara ne a tawagar yakin neman zaben na Trump.
Mayor Giuliani was saying we want it. They're stealing it from us.
Yace a lokacin magajin gari Rudy Giuliani ya ce mu muka lashe zaben. Suna so su sace mana ƙuri'u. Daga ina suka samu waɗannan ƙuri'u? Ya kamata mu je mu ce mu ne muka lashe zaben. A lokacin da yake waɗannan kalamai, duk wanda ya nuna bai amince da abin da ya faɗa ba ana mai kallon shi da goma. To tsohon attorney general Bill Barr ya bada shaidar cewa har makonnin da suka biyo bayan daren ranar zaɓe, Trump ya ci gaba da ikirarin cewa an tafka magudi, zargin da ba haka ba ne duk da cewa a bayyane ya faɗi zaɓe. Tsohon attorney general ɗin ke ne ke cewa gwiwoyina sun yi sanyi da na ji kalamansa. Na yi tunanin cewa idan har shi Trump ya amince cewa an yi magudi, lallai bai san asalin abin da ke faruwa ba. To jami'an zaɓe daga muhimman jihohi uku da wani lawyer da ya ƙware a harkokin zaɓe ɗan Republican su ma sun ce yunkurin da tawagar yakin neman zaɓen Trump da ta je kotu kan cewa an yi magudi abu ne da babu hujja. Lawyer jam'iyyar ta Republican kenan Ben Ginsburg yake cewa gaskiyar magana ita ce gangamin yakin neman zaben na Trump ba shi da gaskiya. Yan majalisar kwamitin da ke binciken wannan lamari a majalisar dokokin Amurkan sun ce tawagar yakin neman zaben Trump ta amfana da wannan karerai da ya ta yadawa domin an yi ta tara masa miliyoyin daloli da kungiyoyin da ke goyon bayan Trump suka rika amfana, a cewar yan majalisa Zoe Lofgren ta jam'iyyar Democrat.
We found evidence that the Trump campaign and
tace mun samu hujja da ke nuna cewa tawagar yakin neman zaben Trump da wakilanta sun yaudari masu ba da tallafin kuɗi kan abin da za a yi da kuɗaɗen, saboda haka ba ƙarya kawai aka tafka ba, har da cuta. Ya kamata masu ba da tallafin kuɗi su san abin da za a yi da kuɗaɗen su. Kusan dai ɗaukacin 'yan Republican da ke majalisar dokokin Amurka sun ayyana ayyukan kwamitin binciken tarzomar ta ranar 6 ga watan Janairun bara a matsayin haramtaccen lamari, suna kuma ci gaba da nuna goyon baya ga tsohon shugaba Trump. Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a wannan karo, sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Catherine Gibson da ta hada ainihin rahoton da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Madalla a gaida Mahmud, yanzu kuma ga wannan saƙon. Bari kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijjau. Ya ce a yayin da yau ake cika shekara guda da sace ɗaliban sakandaren Yauri, kuma har yanzu 11 daga cikinsu na hannun 'yan bindiga, hakan abin jimami ne matuƙa, domin Allah ne kaɗai ya san halin da tararradin da iyayensu suke ciki. Allah ya kyauta kuma Allah ya kawo musu mafita. Amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Ya ce ina so ku bani dama domin na yi kira ga al'ummar jihata ta Zamfara da ma jahohin arewacin Najeriya da ke fama da matsalar tsaro, da mu ƙara dagewa da roƙon Allah. Allah ya kawo mana da wamamman zaman lafiya a garuruwanmu. Daga ƙarshe nake kira ga duk wanda bai yanki katin jefa zabensa ba da yayi. Ta hakan ne za mu iya zaben shugaba na gari da za su iya ƙoƙarinsu domin shawo kan matsalar tsaro da muke fama da ita a Najeriya. Sakon Malam Ango, malamin makaranta da Maimuna Sahabi Yawuri, suka ce muna jajanta iyalai da 'yan uwan sojojin da suka yi ƙoƙarin dakile harin da 'yan ta'adda suka so su kai a jihar Tilabiri na Jamhuriyar Nijar. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kansu, su kuma waɗanda suka jikkata, Allah ya ba su lafiya. Allah ya kiyaye faruwar hakan nan gaba. Amin. Sakon Jamilan Ado Salati, goma ga Annabi Rijjau, tare da Fatin Ado Salati, suka ce muna kira ga malaman addini da ku ƙara zagi damtse wajen yi wa Najeriya addu'a, domin dai tura ta kai bango. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa kiranmu ya shiga kunnuwan waɗanda muka yi domin su. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, ya ce damuna ta fara kankama a sassan ƙasashenmu, muna kuma da zara ta manoma sai dai matsalar ingantaccen tsaro ya sa 'yan ta'adda sun hana manoman musukunin yin noma. Da fatan gwamnatoci za su tashi tsaye wajen kawar da duk wasu 'yan ta'adda, domin manoma su samu damar yin noma a kuma samu zaman lafiya. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A yau Juma'a ake sa ran kungiyar tarayyar Turai ta EU za ta bayyana matsayinta da zai ba Ukraine damar zama mambar kungiyar. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban Jamus Olaf Scholz da Prime Minister Italia Mario Draghi da shugaba Klaus Johannes na Romania sun ziyarci birnin Kiev a jiya Alhamis don nuna goyon bayansu ga Ukraine a yayin da kasar ke yaki da Rasha. Wani ɗan bindiga ya shiga wata majama'a a jihar Alabama da ke kudancin Amurka a jiya Alhamis, inda ya buɗe wuta a kan wasu mutane da ke taro har ya kashe mutum biyu ya kuma jikkata wani. Jami'ai sun ce an tsare wanda ake zargi da harban a majami'ar St. Stephen's Episcopal da ke unguwar Vestavia Hills a Birmingham. Cibiyoyin zubar da juna biyu na shirye-shiryen jin hukuncin kotun kolin Amurka a kan damar zubar da ciki, a cewar cibiyar Planned Parenthood ta Wisconsin. A wurare kamar Wisconsin, inda ta yiwu a hana zubar da juna biyu idan kotu ta yi watsi da dokar Roe vs. Wade, cibiyar Planned Parenthood ta daina ba mata lokaci don su je su zubar da ciki daga 22 ga watan nan na Yuni. A jihar South Dakota, ƙaramin asibitin zubar da juna biyu guda ɗaya tak da suke da shi a jihar ya ce ya dakatar da karɓar masu so su zubar da ciki bayan ƙarshen wannan watan. A yau Juma'a ne gwamnatin Birtaniya ta ba da umarnin a ta sakeyar mai shafin WikiLeaks Julian Assange zuwa Amurka don fuskantar tuhuma a kan leƙen asiri. Wata babban nasara, amma kuma ba ita ce ƙarshen ja-in-ja a shari'ar da aka kwashe shekara 10 ana yi ba. Kamfanin WikiLeaks ya ce zai kalubalanci umarnin, kuma yana da nan da kwanaki 14 ya ɗaukaka ƙara.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da take ni gabatar da shirin da Julie Elgresham wadda ta hada shirin da injiniyar mu ta yanzu Zainab Abdulrahman. Ni Hanifa Kabir Isa nake mana fatan alheri. Assalamu. Thank you.